Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Jarmai muke sake gabatar da wannan shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun ji labarai za ku ji cewar an shirya wani taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin Hilali makiyaya da manoma a yankin Chaki a karamar hukumar wato Chakin kenan a jihar Oyo Najeriya. Sannan za ku kuma ji cewar an shirya wani taron bita wa likitoci a kasashen wato Afirka kenan wanda aka shirya wannan taron bita a birnin Kumasi. Za mu kuma ba ku dama ku bayyana ra'ayinku a kan zanga-zangar da ake yi akan rashin lafiyar shugaba Buhari, yadda wasu suke cewa ya sauka daga karagar mulki, wasu kuma suna cewa ya ci gaba ko yalla wannan abin zai haifar wa kasar da mai ido. Amma duk sai kun sha labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'ai a Freetown babban birnin kasar Saliyo sun ce sama da mutane 200 ne suka rasa rayukansu a sakamakon malalar tabo da ambaliyar ruwa. Hadarin ya faru ne a safiyar yau Litini, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya. Shedin gani da ido sun bayyana yadda gabar wani tudu ta afka a yankin, lamarin da ya yi sanadiyar toshewar hanyoyi da kuma malalar tabo. Sine kamar wani ma'aikacin ɗakin aje gawa a asibitin Connaught ya bayyana wa kafar sadarwar jihar cewar rashin isasshen wurin aje gawawakin ya tilasta wa jama'a aje gawawakin a ƙasa. Ya ƙara da cewa girman ɗakin aje gawawakin ya yi matuƙar ƙanƙanta ta yadda ba zai iya ɗaukar jama'ar baki ɗaya ba. Kamara ya bayyana cewa ana iya samun ƙaro adadin jama'a da ka iya rasuwa nan gaba.
To sai kuma wannan labari da ke nuna cewa a yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da mummunar zanga-zanga na 'yan rajin ɗaukaka farar fata da suka yi a garin Charlottesville na jihar Virginia da ke nan Amurka. Shugaba Trump ya bayyana ƙungiyoyin 'yan rajin ɗaukaka farar fatan a matsayin masu ƙyama da nuna wariyar launin fata waɗanda suke da manufa daban da ta ƙasar Amurka. Shugaban ya sha alwashin gurfanarwa da kuma hukunta duk waɗanda ke da hannu wajen tada hankali da kuma nuna ƙyama da wariyar launin fata wadda ta faru a jihar Virginia. Daga ƙarshe shugaba Trump ya ce ƙiyayya da tada zaune tsaye irin yadda ya faru a jihar Virginia ba su da wurin zama a Amurka.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka bude wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin kasar a jiya Lahadi, inda suka halaka akalla mutane 18 da kuma raunata wasu guda 8. Ministan yaɗa labaran kasar Remis Danijo ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara, kuma ana kyautata zaton karuwar mutanen tana iya kasancewa nan gaba. Rahotannin sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya rutsa da su 'yan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasar Burkina Faso Roch Christian Kabore ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin Wagadugu cikin takaici da juyayi. Ƙasar Burkina Faso dai na ɗaya daga cikin ƙasashen renon Faransa.
Babban jami'in sojan Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta na Koriya ta Kudu na tattaunawa wajen gano shirya hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makamai nukiliya a yankunan ruwan ƙasar ta Koriya. Babban jami'in sojan Amurka Janar Jordan Ford ya bayyana wa manema labarai cewa shi da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ba su tattauna a kan ƙayyadajjen lokaci da za a fara ƙaddamar da ayyukan ba. Idan aka kammala shirin za a girke na'urar THAAD da ka iya kakkaɓe ƙarami da matsakaicin makaman kare dangi ko da ma an cillo su. Sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis da sakataren harkokin wajen ƙasar Rex Tillerson sun bayyana sabuwar gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu a matsayin wato sahihiyar hanyar da za ta taimaka wa Amurka wajen daidaita ayyukan harkokin tsaro na sararin saman kasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu gwamnatocin jihohi ke kokarin kawar da tashin-tashin tsakanin Fulani makiyaya da manoma, babban sarkin karamar hukumar Chaki a jihar Oyo ya sha alwashin zai kawo ƙarshen wannan lamari a yankin sa. Sarkin yayi wannan alwashin ne a wani wurin taron hada kan bangarorin guda biyu a karamar hukumar Chaki. Ga wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da rahoto akan haka.
Babban basarakin karamar hukumar Chaki da kewaye Bagina Chaki Haya Chief Adegoke Grasal Abdulrashid ya ce zai duk abinda zai iya don a sami dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya Fulani da manoma Yarbawa. Haya Chief Adegoke Grasal Abdulrashid yayi wannan alƙawari ne a wajen taron makiyaya da manoma da rantsar da shugabannin kungiyar Miyeti Allah na karamar hukumar Chaki ta yamma a garin Chaki dake jihar Oyo.
There's going to be peace because we are all Nigerians. The Hausa, the Fulanis, the headmen, the farmers, we are all Nigerians. If we fear Allah, if we fear God, if we live the way we should live in peace and not in pieces. There shouldn't be problem between Fulani and the farmers if there is fear of God.
Chief Adegoke Gasal Abdulrashid ya ce za a sami zaman lafiya tunda dukkan mu ƴan Najeriya ne, Hausawa, Fulani makiyaya, manoma dukkan mu ƴan Najeriya ne. Idan muka ji tsoron Allah kuma muka yi zaman gaskiya zamu zauna lafiya ba tare da mu wargaje ba, ba za a sami matsala ba a tsakanin Fulani makiyaya da manoma muddin akwai tsoron Allah. Shugaban kungiyar Miyeti Allah na jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello yace makiyaya da manoma dan jimma ne da dan jimmai.
To kiran da zan ma makiyaya da manoma wato zaman lafiya muke nema tsakanin su don saboda babiladani da manomi uwa guda uba guda suke wuri guda suka zauna, saboda in matsala ta faru tsakanin su wato su duba junan su zauna su gyara wannan abun da yazo ya faru. In kuma ba abu jituwa tsakanin wato a nuna ma shugabanni akwai Miyeti Allah wanda za a je a nuna masu sauki mataki akai a zauna lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Shi ko shugaban kungiyar manoma na karamar hukumar Chaki ta yamma Mr. Jacob Idowu Owade yace taron yayi armashi, ya gode wa Allah ta yadda an ka sami haɗin kai a tsakanin Fulani makiyaya da manoma Yarbawa.
This meeting is very very fine because I thank God Almighty between farmers and Bororos.
Suleiman Goma shine sabon shugaban kungiyar Miyeti Allah a karamar hukumar Chaki ta yamma.
Abinda zan sa gaba ina fata Allah ya taimake ni, ya taimake ni riyo da manoma da makiyaya da duk mutumin da yana kasan Chaki. Ina roƙon Allah kawo zaman lafiya, ya taimake ni shugabanci su ku yi adalci da zaman lafiya, hada kan kan al'umma komai ya zama muna da kwanciyar hankali da walwala a cikin kafar Chaki.
Gabanin makiyaya da manoma da sun ka halarci taron dai sun hada da Arto Kwashi, Arto Buba, Arto Buda, Honorable Abdulrashid Kwarako da ma'ajin kungiyar Miyeti Allah na jihar Oyo, Alhaji Chiaman Jae da dai sauransu. An yi taron ne a bisa sa idanun jami'an tsaron yan sanda DSS da Civil Defense. Wani mai busa sheshe ya kayata taron.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. A birnin kuma sai kuma likitoci daga wasu kasashen nahiyar Afirka ne suka ƙara wa juna ilimi akan cutar sankarar mama a wani taron bita na wuni biyu. Dr. Said na asibitin ƙasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja yana cikin mahalartan taron kuma ya yi wa wakilin Ridwan Abbas ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
Kungiyar kiwon lafiyar Henry Ford a kasar Amurka a bisa haɗin gwiwa da asibitin koyarwa na Comfort sun shirya wani taron ƙarawa juna sani na kwana uku akan cutar kansa a birnin Kumasin jihar Ashantin kasar Ghana. A ƙarshen taron da tarin kasashen Afirka sun kalarta Dr. Said daga birnin Abuja tarayyar Najeriya ya ba da ƙarin haske akan makasudin taron.
Akwai wani organization kuma abin nan wato wasu mutane a United States wanda ke dealing da breast cancer wato kansan mama
na'am
wanda suke kokarin hada kan kasashen Afirka saboda wannan cancer din ta fi damu mutanen Afirka
na'am
to shine suka hado mutanen Ethiopia, Sudan, Burkina Faso, Nigeria, Ghana duk dai aka hadu da kuma abin nan ma'aikatan su kwararru likitoci daga America to shine muka hada a nan conference a nan aka yi wannan taron manufar taron dai kawai a nuna wa mutane musamman ma likitocin da ke waɗannan kasashen hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan cutar ta yanda zai zama an same shi da sauki.
Akan tasirin wannan taro kuma ya nuna cewar lallai kwalliya ta mai da kuɗin sabuli domin aiko a cikin su likitoci da yawan su sun koyi sabbin abubuwa.
Manufa dai dama na daidai a fadakar da likitocin da ke waɗannan kasashen. Kuma alhamdulillah wannan taron ya cimma wannan burin saboda mutanen da muka hadu da su musamman ma da kamar kasashen Burkina Faso, Ethiopia, wasu daga cikin kasashe wasu gurare na Sudan sun nuna cewar wasu daga cikin yadda ake maganin kansa ma ba su taba ji ba.
Na'am.
To kaga ko ai an samu ƙarin haske.
Na'am.
Tunda kaga za su koma gida da wannan ilimin su ma.
Na'am.
Sai
dai ya yi sokaci cewar a duniya baki ɗaya nahiyarmu wato Afirka ce kan gaba wurin kamuwa da cutar kansar mama.
A kiyasi da aka yi na ƙarshe majalisar kula da lafiya ta duniya WHO kenan ta tabbatar da cewar a 2012 an sami mutane masu ko kuma mata masu breast cancer wajen miliyan 1.7 million.
Na'am.
1.7 million.
Na'am.
Sune aka samu sababbin cases kenan na breast cancer a duniya.
Na'am.
To a cikin waɗannan miliyan 1.7 million nan 880,000 a ƙasashen da ba su ci gaba ba ne.
Nan da watanni shida ake sa ran za a sake yin wani taron a birnin Addis Ababa kasar Ethiopia. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 4 kenan da minti 43 na yamma a nan Washington DC. Lokaci yayi da zamu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan ko shin zanga-zanga da ake yi a kan rashin lafiyar shugaba Muhammadu Buhari, wasu na cewar ya kamata ya sauka daga karagar mulki, wasu kuma na cewa ya ci gaba da mulkin sa. To ko wannan abin zai haifar da ƙasar Najeriya wato da mai ido kenan. Lambobin da za a kira mu shi su ne wato 202-205-6555, amma kamin nan sai a shakata da wannan waƙar.
Ya ke mu kai ga rashin Paya lura da zamani, ya ke mu kai da rashin sa. Zama gargajiya ya yi na ƙariya, eji gwamnatinmu ta tarayya. Zama gargajiya ya yi na ƙariya, eji gwamnatinmu ta tarayya. Ya ke mu kai da rashin sa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To muna dauke da kira da Kaduna, waye a Kaduna?
Alhaji Magaji Tsurutawa, hana wahala sai Allah.
To bismillah Alhaji Magaji.
Karamar bandiri. Wato bayan da zan yi akan wannan zanga-zanga da ake yi akan a ci rashin lafiyar shugaban kasar nan. Wato abin da nake so in faɗa shi ne, yin addu'a ga shugaban kasar nan shi ne abin da ya fi a'ala maimakon wannan zanga-zanga da ake yi. Kuma su da suke zanga-zanga a kan ya sauka, muna ba su shawara cewa tunda doka ba ta ce ya sauka ba, bai kamata a ce an zuwa ana zanga-zanga a kan saboda larurar rashin lafiya ce ya sauka ba. Saboda haka mu muna goyon bayan ya ci gaba da mulki, kuma Allah ta'ala ya ba shi lafiya.
Amin su mamin, mun gode Alhaji Magaji. To bargun har yau dai muna a jihar Kaduna din, wane ne kuma a Kaduna na biyu?
To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim.
To ni ina ga wannan zanga-zangan da ake abin da zai haifar lalle zai haifar da ɗa ne ma mai ido. Tunda in wasu suna zanga-zangan ya sauka, to gashi waɗanda suke zanga-zangan ya ci gaba sun ma nannanka waɗanda ba su son ya ci gaban yawa. Illa iyaka in ma suna yi ne saboda sama masoya bawa Buhari shakku, to sai gashi kuma hakan yana ƙara tabbatar da cewa har yanzu 'yan Najeriya suna nan tare da shi. Ni na ga abin da ya kamata a ce ana yi, abin da aka yi a can baya, a ci gaba da addu'o'i, masallatai da coci-coci da sauran wasu gurare, tunda ciwon nan fa yana kan kowa. Na tabbatar cewa Buhari idan ya tabbatar da cewa ba zai iya ba, zai rubuta ya ce ma 'yan majalisa ya gaya ma 'yan Najeriya a yi haƙuri, ciwon shi ba zai ba shi dama ya ci gaba da yi ba.
To mun gode Ibrahim Alaramma da wannan shawarwari da ka ba mu. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Ladi ne daga garin Port Harcourt.
To Malam Ladi.
Shawara ta daga mutane a game da wannan shugaban kasa, addu'a ya kamata su ci gaba da yi masa. Ba su rika zanga-zanga ba kan rashin lafiya. Kowane ɗan adam, kowane ɗan adam Allah yana jarrabarsa. Kuma a matsayinsu na ɗan ƙasa suna shugabansu ne, addu'a ya kamata su masa ta alheri. Shi ne fata na da mutane Allah sa su gane.
Amin. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Filato. Wane ne a Filato?
Sarka bu mai tanazir daga jihar Filato, karamar hukumar Watsai.
To bismillah.
A gaskiya zanga-zangan nan da kawai sun da suka yi su na farko, gaskiya ba su kyauta ba. Ga wani lauya ya mutu ba ya yi bayani cewa da fatakin da za a kira shugaban kasa ya ake misali. To ga waɗannan kuma sun zo sun yi zanga-zanga da cewa ana suna son shugaban kasa.
Shi sa a ganin ka kana ganin wannan abin abu ne wanda yake zai kawo an yi daidai ko? Kamar su bin duka abin da suke yi, don wannan na ganin ya kamata ya dakatar da mulki, wannan kuma na ganin ya kamata ya ci gaba da mulki. To kada ka manta dai kowa na da ƴancin yin taron shi, amma bari mu je jihar mu sake komawa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Inusa Abubakar Sumoro.
To Malam Inusa.
Ina kira daga nan Kaciya Kaduna State.
To
a shawara na anan, a gaskiya su rinka irin waɗannan zanga-zanga, kuma ma a ce suna yi ma baban Buhari shawara. Sannan kuma suna yi mishi addu'a na fatan alheri. Ina muku fatan alheri, Allah ya sa tashi lafiya.
Amin su mamin, mun gode kwarai da gaske Malam Musa. Bari mu je jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Daga Alhaji Abdu Taylor ne daga Nasarawa.
To Abdu Taylor.
Na'am. Wato ni shawara na kamar wanda suka yi zanga-zanga na ainihin farko din nan. Wato ba sa son kasan nan da alheri ba, kuma wanda suka yi na biyu din nan su ne masu son kasan nan da alheri. Lokacin da ɗan kunne yana mulki ba a yi ruwan nan ba,
kullum sai idan dan arewa yana mulki sai a kawo irin wannan irin ababen da ake abin nan
kana nufin an samu irin wannan yanayi kuwa a lokacin da wasu ke mulki don saboda ba taba samun wani shugaba na wani bangare da yayi kaman wata uku ba shi sai an kai magana haka kaman za ka kawo bangaranci ne saboda duk wanda yayi shugabanci aka samu irin haka yana yuwa a samu kwatankwacin irin waɗannan zanga-zanga
to shi dan adam Allah na jarraba shi duk lokacin da yaso Allah ne ya jarrabi ainihin shugaba Buhari mu ne ko wani hali ne muna so Allah ya bashi lafiya ya dawo ya ci gaba mana da mu
amin sunma amin to bari mu je jihar Adamawa wane ne a jihar Adamawa
assalamu alaikum
wa alaikum salam
yawa kuma magana ne da Muhammad Bashir daga Yola jihar Adamawa
to malam Muhammad Bashir
yawa to abunda jama'ar Najeriya suke fada akan sai baba Buhari ya aje aiki baba su ne kawai suke yi
na'am
saboda yan majalisu ma an yi hira da su suka ce lallai bai da wani matsala ko da zai shekara ɗaya ne a jinyarsa saboda haka muyi wa baba Buhari addu'a dai Allah ya ba shi lafiya
amin sallama mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma jihar Kaduna waye a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam
baba ya ku makeri barka da aiki
yawa
to sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kaduna Nigeria
to Alhaji
kuma idan muka dauka muka ga wannan al'amari na zanga-zanga ta farko mutumin da aka ga duk duniya ta nuna cewa ba tarbiya gare shi ba ina yin iya yin watsa a tsatsube dukkan Nigeria ya
ko Alhaji Musa in kana fadan haka kaman kana amfani da mu kenan kana aika magana mara daɗi dan Allah ka yi hakuri ka janye wannan maganar
na
yawa to mu
amma na janye amma abinda nake so mutane su gane mu a wannan Muhammadu Buhari ko yanzu ya sauka a wannan mulki mun san ya taka rawar gani kuma wannan addu'a da muke mai fatan Allah ya bashi lafiya
wannan zanga-zanga to bari mu je jihar Bauchi wani ne a Bauchi
Adamu Muhammad
to mala Adamu Muhammad bismillah
ra'ayina dai akan wannan zanga-zanga da ake yi da cinta a ci gaba da addu'o'i da ake yi kaman a can baya Allah ya bashi lafiya ya ci gaba da mulkin da yake mana don gyaran da ya kai ko Allah ya sa ya ƙara wasu shekaru huɗu ma banda wannan saboda a samu ci gaba Najeriya ta gode ta
to mun gode Ado Muhammad yanzu za mu koma jihar Nasarawa wane ne a jihar Nasarawa jira kira mu na ƙarshe
Oli zango kula ina kusa karamar hukumar Toton jihar Nasarawa
yawwa to muna sauraron ka malam to layi ya katse da fatar mun gode kwarai da gaske waɗanda suka samu suka kira mu akan wannan shirin
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a cewar wani rahoto da ma'aikatar tsaron Amurka ta fidda na shekarar 2016 kungiyar ISIS ta kasance kungiyar 'yan ta'adda mafi karfi wadda ke jan ragama da karfafa wasu kungiyoyi da jama'a a fadin duniya amma kungiyar ta fuskanci koma baya don ta rasa yawancin yankunan da ta mallake a Syria da kuma Iraki yayin da koma bayan kungiyar ya karu sosai ISIS ta tura mabiyanta daga Iraki da Syria su kai hare-hare a wajen kasashen gabas ta tsakiya ta kuma karfafa gwiwar mabiyanta akan aikata irin waɗannan hare-haren a wasu kasashen kungiyar Al-Qaida da sauran kungiyoyin da ke da alaka da ita sun yi amfani da gwamnatocin da ba su da karfi a wasu kasashe da yankuna don ci gaba da zama babbar barazana ga duniya kungiyar Al-Qaida da ke mashigin kasashen Larabawa har yanzu na zaman barazana ga kasar Yemen da yankin kasashen Gulf da Amurka duk da kisan wasu manyan shugabannin kungiyar da aka yi kungiyar Al-Nusra Front mai alaka da Al-Qaida a Syria na ci gaba da yin amfani da tashin hankalin da ke faruwa a kasar don kare yankunan da ta maida tangarta a sassan arewa maso yammacin Syria Kungiyar Al-Shabab kuma na ci gaba da kai harahari daban-daban a fadin Somalia da wasu sassan Kenya. Duk da karya laggon shugabannin kungiyar da aka yi da kuma karuwar ballewar wasu daga kungiyar. Haka kuma a Afghanistan, kungiyar na ci gaba da fuskantar koma baya. Abubuwa biyu ne suka yi tashi a shekarar 2016. Abu na farko shine kungiyoyin 'yan ta'adda sun kafa tangayansu a yankunan da babu gwamnati da yankunan da ake rikici suka kuma yi amfani da wannan damar wajen ƙara mamaye wurare. Abu na biyu shine ci gaba da kai hare-haren ɗaiɗaiku marasa alaka da wata kungiyar 'yan ta'adda musamman akan fararen hula a wuraren da jama'a ke taruwa. Abu na ƙarshe shine har yanzu Iran ce babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a faɗin duniya. Tana taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda a Siriya da Iraki da kuma a faɗin gabas ta tsakiya. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka ya kuma hada da wata kididdiga da hukumar nazari da yaki da ta'addanci ta ƙasa da ke jami'ar Maryland da ake kira START a takaice ta yi. Hukumar START ta lura cewa an samu raguwar hare-haren ta'addanci a faɗin duniya da kashi 9 cikin 100. Haka kuma mace-mace sakamakon hare-haren ta'addanci sun ragu da kashi 13 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekarar 2015. Wannan kididdigar an yi ta ne bisa la'akari da hare-hare da mace-macen da suka faru sakamakon ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afghanistan da Siriya da Najeriya da Pakistan da kuma Yemen. A lokaci guda kuma an samu karuwar hare-haren ta'addanci da mace-mace a ƙasashe da yawa, ciki har da Iraki da Somalia da Turkiya, a cewar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da ta'addanci a cewar Justin Severo, bayan da aka fidda rahoton a ƙarshen wannan watan na Yuli. Amurka za ta ci gaba da bada tallafi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasashen da ke ƙawayenta, yayin da a lokaci guda kuma tana mai da hankali akan ƙoƙarin magance masu mummunan tsatsauran ra'ayi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To badalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
To baba, jami'ai a Freetown babban birnin kasar Saliyo sun ce sama da mutane 200 ne suka rasa rayukansu a sakamakon malalar tabo da ambaliyar ruwa. Hadarin ya faru ne a safiyar yau Litini biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Shaidan gani da ido sun bayyana yadda gabar wani tudu ta afka a yankin, lamarin da ya yi sanadiyar toshewar hanyoyi da kuma malalar tabo. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da mummunar zanga-zangar da 'yan rajin ɗaukaka farar fata suka yi a garin Charlottesville na jihar Virginia da ke nan Amurka. Shugaba Trump ya bayyana ƙungiyoyin 'yan rajin ɗaukaka farar fata a matsayin masu ƙyama da nuna wariyar launin fata waɗanda ke da manufa daban da ta ƙasa Amurka. Jami'an tsaron ƙasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin ƙasar a jiya Lahadi, inda suka hallaka aƙalla mutane 18 da kuma raunata wasu guda 8. Ministan yaɗa labaran ƙasar Remis Danjino ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara, kuma ana kyautata zaton yawansu zai iya ƙaruwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran rahotanni da shirye-shirye. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Jarmai da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham kenan da injiniyanmu na wannan dare Suleiman Tarawale. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ya bamu alheri nan nasa. Amin summa amin.